Bangala de ma
jagi baja kaka baba sayamole o Bangala de ma
kulungi wame
kajelu kulungi wame bandola baba 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 chende ma
kulungi wabado ge
kulungi wame bandola baba 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 chende
Bada Oba Abu Bakar
Baba Oduwale Shirayana
Oba May Bada Oba Abu Bakar
Baba Oduwale Shirayana
Behaske Debi Sahazike Ummalu
Kaimine Skagari Sarawja
Behaske Debi Sahazike Ummalu
Kaimine Skagari Sarawja
Ko ban iya hillanci ba sai na gode masalki da
ya lansa
kai Allahu ke jam ummalun abba kai alaraine ummalun abba kai Allahu nan ummalun abba kai Allahu ke sabungo me yatti Allah me yatti annabi jam Allah dan kwairo don na ci nasha
Allah ya saka masalki da alheri
Allah
ya saka masalki da alheri
kamalai ya ga de karatu she kam ya de kam na ya zamala
sai Allah kun ba hukun da ba
dan sarki ya ga de salauta amma ya de kam na ya san sarki
sai Allah kun ba hukun da ba
to sana inda akwai leba sai kare ke taba
yallane ba to sana in ba ka ce leba kai ba kare ke taba siri yanne ba lagi baya ga ga baba
mala ummai da lailun hayrati
ka ba da lailun kaya ka
ba mala ummai da lailun hayrati
ka ba da lailun kaya ka
baya
yin sassabe baya kai taki sai an yi ruwa ya yi gawara ba da ragi baya ga ga baba
ina gida zamne alhaji musa ne gata kare da umaru saliki sai yace muje canja lingo dan kwairo na sauka jalingo lajjemu a ne sauka jalingo sai ne yake da a gidan laladima laladima da ya sallame ni dan asabare sai ne je gidan saliki dan kwairo nan ne hira saliki
yayi mai kyauta ta ba saliki
saliki yayi mai
kyauta ta ba saliki
alhaji musa dan kwairo Baba liga ya baka ga kubuta kuma ga alkyabba ga lawane kuma ga jahulla hadda agogo data kalman su dan kwairo ya baka 2000 daudun kede da sheda maraba kowane ga babba liga tai gobeyo sai ya bamu 1000 yaran dan kwairo goma sha uku kowa liga da 200 naira an kai total an ka hada kudin kwairo da na yara
sun zama 5600 naira
ma 5600
naira
aso ummalo
abba ya bane
bane mama
ke kau da ummaru ya zama da amadu gallo
bane mama ke
kau da ummaru ya zama da amadu gallo rani kada ga gaba
haje san sabato
daga baranga
haje mu
san sabato daga baranga lagi baja gaga baba kalge mole o bangaladi ba
to bayaro da hambarwa
so aka kane hambaro abba
to bayaro da hambarwa
so aka kane hambaro abba
sunta be sokoto zo amzo tuta
amma tuta ta addini
Kalige ya jin kasamoye
Kalige ya jin nabongona
Kalige
ya jin uzumano
Aje ebo nagode edam tambello Allah
ya tarike pa
Aje ebo nagode masa ebo
tambello Allah ya tarike pa
Sule mai ya de tambello nagode
ya Allah salike ya tarike pa Ba
da mure na ga kwazan
ka ba ja ga ga baba
ke kuma muji ya ba ki san lana
sai dare ai san nan ke dana in jani sa'an da kula take gaza ba ja ga ga
ba ke mu
ai da dama ya dukan shige bana inda ka ji karna suna haushi in ba kula ta biya nan ba to wata ki la bakin barayi ne
E daga mayanci in na shige mota zan tafi bena sai za ni guru su inda ni kwanda cikin bena
gobe da sai sai in wuce zuru in ga da inda Allah ka ban kaura
so na tarawa sun shage yadda
zaki ala gaga ba
daga sallata sai salati sai kau kyautata addini Baradam Mahade
Umaru Abba Kulle Yala Ya Kai Kai Kandaba
Idaka Salati Say Salati Say Kau Chauta Ta'atini Baradam Mahade
Umaru Abba Kulle Yala Ya Kai Kai Kandaba